Dagi daga wuya din ken ni gora san imuta gunta gina chado da nin china ci yamo san shagala nin jula aga ya me da ro shagala won nagi won umma kwastan na na chado da cin san da gasa da sun taslim
na ku taga jula nuiji na ku imani na tagin arwa na ku imani a ci zanzi da ri woni
sana'ata
jula ni nin ta da na ku zanze ka ta nidigi diya kuwa dukuli kuli ka ta wini ko chado da na tin takala tina we da su ke latini na zanza yo na ku taga dugurjiya da faqat julani weda
ruda gasimuta ganke winin cine mosani muta gun sangas garauna ducha do dancin community rural chinyelu artnazar fiyan fele sudir mannasnat artan shagala won jula won tagina de in cini adagdarnata amma kwastananna
to mun kan kin istidit na tanetin fantigi nu jula tunda mosawi da marda tagu julani a jazunzu artan wiyara arwa jigruri badis
liba na shaga
anta gasurtin lamma ko sa governor smirkasnati fasan aswad nat dagme dannasnat amma kwastananna chado dancin tagine in jula de igini muta ganke wina in cina dag da garawna tazraf wannan zaman ta garanci bararen nasna tubararen nasan amma kwastanan nanat
dikini charo da wannan hannu riwon ishidan dudan nugmi ishiqul wehen nagu tunda ina la kumos nan rizum chim khatir nana kin ban tagu shigla wini arwan fra alunawi meddenen chilart umos handal misalaten nfraga da sindunawi chilart nana madam mustam ta tari wonne mustufa tara attakwa gelum kin da tabda tana yilis ne ta fita mi da ka duban ina la qishil da mustisitantu imanet kin da bakhshadan felinki da mar dar toy migna inta da tam ta tabda attagu julanne mustara ta gwenarat yilis ne tras het system ada sofu taret ni ginar tun tarata yo ni labararan amma hante mikhri tanidin wiya da hanga ya wiya da hanyami wiya da handoso iyana lakbarara wini gharanana tanin azir faran iyana lak arana ukozegi karadegi to madda musun tugu shigal manan kenna gufela dunawi bararanana chilart
amma kosta gina chado da ni muta ganke wina felad grunata azrafa antena alkhuriya man nasna daqta madurta zirgazna chado da wurtigina tinki ara du wislam midan nasna meda adhana tirakan